da sauraro sunana Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM a daidai wannan lokaci ina harabar kotunan majistir na unguwar Noman Salon kuma muna tare da wato dan gwagwarmayar nan wato Comrade AA Haruna Ayagi za mu so mu ji matsayi a ita kungiyar da kake jagoranta
to sunana kuma AA Haruna Ayagi shugaban gamayyar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa reshen Najeriya mai suna Human Rights Network
kamar korafi ne da ku akan me kuke da korafi
to abin da yake da akwai shine kun san mu da yake mu muka fi kusa da al'umma kuma kullun a tsakiya muke yawancin waɗanda aka yi wa ƴaƴansu ko ƴan uwansu laifi sukan zo office ɗin mu su kawo korafi akan cewa wani zubin a gaban su ana cewa kotun ba ta da hurumin yin wannan shari'a to amma abin da yake ba su mamaki akwai a tashi sai kuma su ga an ba da bilin mutumin nan kaga su ba su san abin ba mu da muka san abin kuma ba za mu saurin gaya musu ba sai an zo an samu bayanin da yake za a iya fahimtar da su hakan ta samu kan taho kotun mu nemi ba a tsin me ya janyo haka laifin alkali ne ko ku laifin waye sai mu tarar cewa rashin advice ne da ba a kawo wa ita wannan kotun da wuri ba tabbas kotun ba ta da hurumin yi amma state council wato minister of justice wa'anda suke da alhakin su ba da shawarwari na irin laifin da hukuncin da Israel da take magana akai to ba a kawo ba ballantana ai wannan mutumi ya daina a fiyarin a karamar kotu ya tafi babban kotu to sakamakon haka shi kuma ita kuma kotu tana la'akai da ACJL tunda akwai inda ya bada wannan hurumin
menene ACJL
wato administrative of criminal justice law na jihar Kano akwai hurumi da ya bayar a cikin shi na cewa akwai an sa adadin kwanaki da za a yi ta daga wa state council na su kawo shawarwari
ma'ana su lauyoyin gwamnati
lauyoyin gwamnati da su kawo shawarwari akan babban laifin da kotun ba ta da hurumin yi to in ba su kawo ba ita kuma wannan kotun tana da hurumin ta ba da beli ba saki ba kuma wa'annan yawancin kotunan nan mun ga suna duba wannan a matsayin mu na masu jimirin kare haƙƙin dan adam mu godiya muke yi wa kotuna saboda sun bi doka kuma akan doka suke to amma jan hankali da zan yi ga Attorney General Commissioner Shari'a muna roƙo mun san aiki yayi muku yawa mun san kuna fama da aikace aikace to amma wannan yana kawo tsaiko wajen gudanar da shari'a kuma yana kawo firgici ga wanda aka yi wa dan uwansa laifi yana jiran kotu ta hukunci hakan yakan sa a kalli alkali ko ma'aikatan kotu cewa ko wani cin hanci aka ba su suka taki wannan mutumin domin abin da ya sa ma yanzu ka ganna a nan akwai wanda yake a kotu ta 23 wanda wurin ta nazo yanzu ba zan kama sunan ita lawyer ba amma ita ce state council kuma an ce tun wani lokaci aka ba ta damar ta kawo advice ba ta kawo ba su kuma wannan
advice din menene kenan
wato shawarwari na akalli laifin kuma a bada shawarwari a kallo dokar da tace in an kaza ga hukuncin sa su bada shawara a zo a tafi babban kotu a so mu wannan shari'a to sakamakon su dangin wannan sun gansu a waje wato sun ga wanda ake zargi a waje kuma abin nan fa unnatural offense ne shi ake zargin wa wato abin da ake cewa homicide to abin nan shi ya janyo ita kuma kotu ta kalli yanayin lokutan da yake da akwai an fice ka'ida da ACJL ta faɗa bantarar da ne ta baya ya janyo ta bada beli su kuma can dangi suna ganin wawan haɗin baki ake da mai shari'a ko haɗin baki yakwa ko haɗin baki ake da ma'aikatan kotu domin sun ce a gaban su ake bayanin kotun ba ta da hurumin yin wannan abin to abin da ya janyo ko delay din shine har yanzu ita wannan lauyar gwamnatin bata kawo wannan advice din ba ballantana a dauki abin a kai shi babban kotu a ci gaba da shari'a hakan ta janyo dole ita karamar kotu ta bi bangaren ACJS kaga anan mu godiya zamu yi wa da karamar kotu abinda muke ta roko na a ringa bin doka da order ita ta bi amma me ya rage yanzu to bangaren minister of justice ne su taimaka su duba Allah su duba annabi in aiki yayi wa wani yawa a ba wani in kuma ma'aikatan ne ko lauyoyin gwamnatin suke kaɗan to ai ƙari amma a bisa ƙorarrafi da muke karɓa kotuna daban-daban irin wa'annan kotuna muna samun wannan matsalolin su kuma mai jiran shari'a baya fahimta mu ne da kyar muke fahimtar da su suke fahimtar ina aka dosa
wasu lokutan zaka ga mutane suna kukan wasu mutanen suna kukan kamar za su zo shari'a sai a ce an daga sakamakon lauyan gwamnati bai zo ba su kuma lauyoyin gwamnatin nan zaka ga wani yana zuwa kotu uku a rana, suna zuwa magistrate, suna zuwa manyan kotuna, suna zuwa kotun shari'ar musulunci. Ko ku wannan abin kun taba lura da shi?
Ai shine ma yake ta hassasawa, ake yi wa kallon uwa shari'a duka daya ake kotunan su, kuma ba haka bane. Dole shi alkali da shari'a yake tafiya da kotu. To kuma akwai damar da ta bashi na wannan ACJL din cewa in an bada wa'ansu adadin kwanaki, su lauyoyin gwamnati ba su kawo wannan shawara ba, ba su bada shawarwari ba, to ya bada beli. Kaga shi akan doka yake. To su kuma Minister of Justice mun kalle su, mun fahimce su, lauyoyin sun yi kaɗan. To gwamnati ya zama wajibi a kanki. Wannan bangare biyan ba mu wa mu fasa magana akan shi ba. Bangaren lafiya, bangaren shari'a, domin su suke tafi da dan adam. Wannan bangarori biyu ba mai kuɗi, babu talaka. To tunda ku akwai wuraren da yake haka ne hususan kotu, ya zama wajibi gwamnatin jihar Kano ta ƙara lauyoyi a Ministry of Justice, domin lauyoyin da suke ciki yanzu wallahi wallahi suna iya yin su, suna kuma iya kokarin su. Lauya ɗaya kaga wajen kotu biyar, wajen kotu shida, duk a ƙarƙashin shi, shi nawa zai kasu? Don haka dole ya zama wajibi gwamnatin jihar Kano ki dadda gaggauta kawo lauyoyi da za su dadda taimakawa wurin gudanar da shari'a a kotunan da suke jihar Kano. Rashin lauyoyi isassu yana kawo tseko a wurin gudanar da shari'a, kuma yana kawo firgici ga waɗanda suke jiran ga an yi hukunci ga wanda ya yi wa ɗansu ko ɗan uwansu wani abu. Hakan ta sa mu suke ta zuwa wurinmu, sai mu muke ta fahimtar da su, muna ta yi musu bayani daidai gurgurdon abin da muka yi wa ita shari'a sani. In ban da haka, to da za ka ji ja'in jan ma tana yawa. Kamar yanzu da nake baka misali da wannan, kotu ta 23 ce mutumin nan duk hanyar da zai bi mai shari'a ya bayar na a bada shawara domin a ɗauke abin da kana a kai shi babbar kotu, ya yi. Gashi an duk mun san da wannan. Kuma ita lauyan gwamnatin ta bada shawarar ta kawo, har yanzu abin ya gagara. Su kuma can ya koma wurinsu, ya nemi su kallon hoti ho, ya nemi su gwalo, yana ba su isa ba, yana in je kuɗi na aiki ba wanda ya isa. Kaga ba kuɗi ba ne fa, amma rashin sanin shari'an ne. Kuma me ya kawo ja'in jar aiki da yi wa ita lauyan gwamnatin yawa, ko kuma sakaci, ko dai mabiƙancin haka, shi ya janyo da ba a bada shawarar da wuri ba. Hakan ta janyo shi wannan mutumi aka bada belinsa, hakan ta janyo dangin wa'anda aka yi wa laifin suke kallon abin uwa wannan mutumi kuɗi ya bari ya fita. Kuma ba kokoban da ya ba doka aka bi aka yi aikin. To ya zama wajibi gwamnatin jihar Kano ta ƙara lauyoyi a ma'aikatar shari'a. Rashin ƙarin lauyoyi yana kawo tarewa, yana kawo danniya, yana kawo cizguni, yana kawo cinkoso a cikin kotuna. Saboda su lauyoyin gwamnatin na yanzu aiki ya yi musu yawa, in ban da ma mutum da basira ga zai a rana ɗaya kai attending wajen kotu biyar. Ai akwai matsala, kuma abin nan duk da kwakwalwa ake aiki. To ya zama wajibi mu mu ja hankalin gwamnati, saboda mu wakilan al'umma ne, kuma dole mu gaya gwamnati gaskiya, ko ta yi mana kallon gaskiya, ko ta yi mana rashin sa, mu dai faɗa mun faɗa.
Mai sauraro Omar AA Haruna Ayagi kenan, dan gwagwarmaya a nan Kano. Kuma insha Allahu Rabbi zan tuntuɓi shi kwamishinan shari'a barista NA Long domin jin martaninsu akan wannan batu. Suna na Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM.